Assalamu alaikum, da fata mai zare yana cikin koshin lafiya. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin takaitattun labarin wasanni da ke zuwa muku a daidai wannan lokaci a duk ranakun Asabar da karfin Allah. Zan fara ne da kawo jerin sunayen kasashe 32 da suka samu cancantar buga gasar kwallon kafa ta duniya da za a fafata a kasar Qatar a shekara ta 2022. Kasashen ko su ne Argentina, Brazil, Ingila, Faransa, Spain da Belgium. Hai la yau akwai kasar Portugal, Jamus da kuma kasar Netherlands. Hai la yau dai akwai kasashen Uruguay da Croatia da Denmark da Mexico da kuma kasar Amurka. Sauran su ne kasar Senegal da Wales da Poland da Australia da Japan da kasar Morocco da kasar Switzerland da kasar Ghana da kuma hadaddiyar kasar Korea. Sai kasar Cameroon da kasar Serbia da kasar Canada, sai kasar Costa Rica da kasar Tunisia da kasar Saudi Arabia da kasar Iran da kasar Ecuador, sai kuma mai masaukin baki kasar Qatar. Har yanzu dai kan batun shirin wasan kwallon kafa na duniya na shekara ta 2022, kocin England Gareth Southgate ya gargadi Marcus Rashford da kuma Jadon Sancho cewa akwai yiwuwar sunansu ba zai kasance cikin tim din Ingila ba na gasar cin kofin duniya ta 2022. Ya shaida musu cewa su kara zagewa sosai muddin suna son su kasance cikin 'yan wasan da za su taka ledawa kasar Ingila a gasar kwallon kafa na duniya da za a gudanar a kasar Qatar. Sai kuma batun abin kunya da ya faru a hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA, inda tsohon shugaba Michel Platini ya bayyana cewa lalle kam an shirya maguɗi a gasar kwallon kafa ta duniya shekarar 1998, inda yake ya yi katsalandan wajen tsara yadda timatimai za su kara da juna ta hanyar tabbatar da cewa kasar Faransa da kasar Brazil sun haɗu a wasan ƙarshe. Faransa, wanda ita ce ta ɗauki bakoncin kasar, sun fafata da kasar Brazil, wanda kuma daga ƙarshe Faransa ita ce ta yi nasara na lashe kofin. A halin da ake ciki dai, Michel Platini yana fuskantar shari'a tare da tsohon shugaban hukumar FIFA Sepp Blatter kan batun rashawa da cin hanci. Idan muka dawo ga batun gasar kwallon kafa ta nahiyar mu Afirka, musamman Afirka ta yamma, za ku ji cewa 'yan wasan Najeriya 'yan kasa da shekaru 17, wato Golden Eagles, sun yi cin kacewa club din Black Starlet ta kasar Ghana da ci 4-3 a ranar da aka bude wasan a can kasar Ghana ranar Asabar 11 ga watan Yunin wannan shekara ta 2022. Wannan gabar gasar da ke gudana a kasar Ghana matakin farko ne da zai kai ga samun cancantar kaiwa ga shiga buga gasar kwallon kafa ta nahiyar Afirka na yan kasa da shekaru 17 da zai gudana a kasar Algeria nan gaba cikin wannan shekara. Zan karkare shirin na wannan lokaci ne da batun wasan tennis, inda za ku ji cewar Serena Williams ta bayyana aniyarta na shiga gasar Wimbledon na wannan shekara, wanda shi ne wasan da za ta yi na farko tun bayan watanni 12. 'Yan shekaru 40 da haihuwa, Serena ta sami nasarar lashe kofi na Grand Slam na mutum ɗaiɗai har sau 23, sannan kuma ta lashe kofin Wimbledon na mutum guda-guda har sau 7. Amma yanzu ita ce ta 1208 a jerin sunayen gwanaye na duniya a wasan tennis. Abdulhamid Muhammad, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.